بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the beneficent, the merciful, all praise be to Allah. We praise Him, seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evils of our souls and evils of our deeds. One whom Allah guides, none can lead him astray. And one who misleads, none can guide him. I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that Muhammad is His servant and His messenger. O you who believe, fear Allah truly, and don't die except in the state of Islam. O men, fear your Lord, who created you from one soul and created its partner, and from them spread men and women in numbers. Take care, Allah will question you about it, and the kindship. Surely Allah is ever watchful of your deeds. All those who believe, fear Allah and say what is correct so that it fits you. He will forgive your sins. Whoever obeys Allah and His Messenger, that is a great achievement. The best of speech is the speech of Allah. That is the book of Allah, Al-Quran. The best of guidance is the guidance of Muhammad. Peace and blessings of Allah be upon him. Of all matters, the worst are innovation. And every new is an innovation, and every innovation is deviation, and every deviation leads to hellfire. This is the translation of the Khutbatul Haja that Jabir ibn Abdullah, one of the greatest scholars among the companions of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, said that the Holy Prophet taught them, the companions and the other member of the Muslims, that they should start all their sermons, their speech, with this Khutbatul Haja. When we were preaching yesterday, we call upon the lecturers, the imams, all those that say speech, talk, so that they can start all their speech with the Khutbatul Haja. Therefore, we decided to bring the translation of the Khutbatul Haja in English language. For those of you who are lecturers, either in Arabic, Islamic studies, physics, chemistry, or any other subject, you can start this, you can start your lecture with the Khutbatul Haja. Are you in the House of Rep? For any other speech that you want to say, please try and follow the rules and regulations of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It was transmitted by Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, and other scholars among the muhaddithin. Jama'a Muslimi, idan ba ku manta ba, a jiya mun ainihin karanto bayanai dangane da muhimmancin duk khutuba da zaka fara da ita, ko duk wani jawabi da zaka fara, shari'ar musulunci ta shar'anta maka ka fara da khutbatul haja, muka yi kira ga waɗanda suke musamman ƴan majalisa ne ko lektarori ne ko malamai ne masu gabatar da hudubobin juma'a ko na idi, masu wa'azozi ne kowace irin huduba, cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta, ya yi umarni da a rinƙa yin wannan khutbatul haja. To wannan khutbatul haja shine muka ga dacewar mu karanto cikakkiyar ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar, sannan mu kawo ainihin fassarar ta da harshen Turanci musamman ga waɗanda suke lektarori ne ko wasu masu gabatar da wa'azozi da Turanci, don a yi ƙoƙarin gane menene fassarar ta da Turanci din, sai ainihin a rinka yin ta wajen lakta ne, wajen jawabi ne, wajen hudubar ɗaurin aure ne. Jama'ar musulmi, ba ku manta ba, a jiya muka ce har saurayi in ya je taɗi, shari'ar musulunci ta shar'anta mishi babu laifi kafin ya fara zance da shi da ainihin wato abokiyar zancen shi, babu laifi ya gabatar da khutbatul haja, domin so yake gabatar da wani jawabi wanda yake fatan Allah ya tofa albarka a ciki, ya samu karbuwa, ya samu shiga, ya samu zama a cikin zuciyarta. To ina ma da ya gabatar da jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin yana cikin sunnar su har a jahiliya. Jama'a maguzawa ba su san Allah ba, ba abin da ya shafe su da addinin musulunci, amma duk sa'an da za su fara yana daga cikin abubuwan da suke farawa waɗanda maguzanci ya zurfi cikin su, daga sun fara da yabo na gumakansu ko kuma wani abu makamancin haka. A da an zo ɗaurin aure a jahiliya, sai mutum ya miƙe ya yabi gumakan gidansu, gumakan iyaye da kakanni, haka shi ma wakilin ango, haka shi wanda ake ga zai jagorancin ɗaurin auren. Manzon Allah da ya zo sai shar'anta a yabi Allah, a kirari gare shi, a yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a tabbatar da biyayya gare shi, a nuna shiriyar shi ita kadai ce shiriya. To haka waɗanda kuma maguzanci bai zurfi cikin su ba da ɗan dama dama abin, akwai Allah koda a bakin su ne, sai kaga ainihin wato ko taɗin suka je, sai kaga suna fara da bismillahi ala haddi qawli sha'ir, laqad basmalat layla ghadata laqituha fa ya habbaza hadha alhadith almubasmal. Wai imru'ul qais ne je taɗi wurin budurwar shi Layla, sai ce laqad basmalat layla, haqiqa Layla ta ce bismillahi lokacin da za a fara taɗi, sai ce fa ya habbaza hadha alhadith almubasmal, madalla alherin Allah ya kaiwa irin wannan taɗi da ake fara da bismillah. A jahiliya kenan jama'a, me zai hana yanzu a musulunci manzon Allah ya yi maka gata, ya nuna maka abin da za ka yi kai kuma ka yin wannan abu? Ina fatan mun gane. Saboda haka a dage, abin da muke so shine jama'ar musulmi, addinin musulunci nan sai an aikata shi babba da karami, ba wai za a yi tunanin aika za farilla ne shi za a aikata, kaza sunna ne shi za a aikata, amma mustahabbi a ainihin watsar da shi. Kuma waye sanar sheka akan cewa ainihin wato rashin aikata mustahabbi ba zai kawo maka cikas ba? Ai duk jiya mun tattauna matsalar ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Yau Laraba 28 ga watan Zulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419, wanda ya daidai da 12 ga watan April 1999. Dama muna karatun littafin Ahkamul Idaini ko 15 ga watan ainihin wato April 1999, muna karatun littafin Ahkamul Idaini fi sunnatil mutahhara na Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari. Mun gama karatu dangane da al'amuran da suka shafi hukunce-hukuncen idi guda biyu, sai yau ya ce al-mas'alatu samina ashar, mas'ala ta 18, al-ubhiyatu layya, hukuncin layya, hukuncin dabban layya, hukuncin kai mai yin ainihin wato layyar, hukuncin watan da yake shiga wa dabban layyar, da duk hukunce-hukuncen. Mala ya ce hiya shatun, ita dabban layya din nan wato dabba ce tusbahu, wadda ake yanka ta ba'da salati Eid al-Adha, bayan an ainihin sauka daga babbar sallah, taqarruban ila Allah ta'ala, ana yin haka ne domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Iz yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah wanda yake da tsarki da daukaka, ga abin da yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu, wa nusuku huna huwa dhabhu, Allah madaukakin sarki yace ka ce da su inna salati lallai sallata da nake yi wa nusuki da soke dabbobi yanka dabbobi da nake wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamina a hannun Allah suke dukkanin su na Allah ne Allah ubangijin halittu la sharika lahu Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a wajen sallata da nake a wajen yanka dabbobi da nake a wajen rayuwata a wajen mutuwata shi kadai ne a cikin waɗannan al'amura ma'ana sallarka ba za ka yi ta ba sai irin sallar da Allah ya ce a yi ita ce wadda ta zo a cikin alqur'ani manzon Allah ya ƙara bayanin ta a cikin sunna da ya gama bayani sai ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi shi yasa sallah da ainihin Allah yake nufin kai ita ce wadda ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita ya rage maka yanzu ka je ka binciki gaba daya bayan daya yaya annabi yake kaza yaya annabi yake kaza a samu maka ingantattun hadisai to babban malami al-Sheikhul Muhaddis al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rage maka aiki ya rage yanzu kai kuma ka tashi ka karanta ka ƙara naka dora binciken akan nashi ya rubuta littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbara harama har sallama tamkar ga ka kana zauna kana kallo ana aikata maka sallar a aikace yana kawo maka sahihan hadisai manzon Allah yayi kaza manzon Allah ya kaza tun daga kabara har zuwa sallama wannan littafi shi kadai addinin musulunci yake da irin shi babu wani littafi da ya kusance shi dangane da siffanta sallar manzon Allah balle ya daidai da shi balle ya fi shi hatta Allamatul Jazira babban malami bin Baz sai da yace wannan littafi shi kadai ne al'umma suke da shi a yanzu dan haka musulmi su bashi matakar muhimmanci mun gode Allah da Allah madaukakin sarki ya datar da mu yayi mana baiwa yayi mana gamdakatar muka karanta wannan littafi tun daga farkon shi har karshen shi muka dauke shi muka saka a kasar guda 89 alhamdulillahi rabbil alamin wa nusuki haka kuma da wannan yanka nawa da nake yanka dabbobi da nake wa mahyaya duk yankan dabbobi da kake zama Allah kadai ka fuskanta zaka yanka ne ka siyar kai ne mahauci zaka yanka ne domin suna zaka yanka ne domin layya zaka yanka ne domin a ci ya zama Allah kadai ka nufa karkaiwa bori yanka karkaiwa gunki yanka karkaiwa aljani yanka duk yanka ga waɗannan abubuwa manzon Allah yake shirka ne duk wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba ya aikata shirka hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim wa mahyaya haka rayuwata da nake yi duk abin da zan yi na rayuwata sai abin da Allah madaukakin sarki yace da ni duk abin da ya same ni a rayuwata na dogara ga Allah madaukakin sarki wa mamati haka nan ainihin mutuwata ba wani ne zai iya daukar raina ba babu wanda ya isa gaggauta min ajali na in bai yi ba duk baki ɗaya lillahi rabbil alamin ga Allah madaukakin sarki suke ubangijin halittu jama'a mun fahimci wannan sallar ka ko kayi ta saboda kayi ta ainihin yadda Allah ya aiko annabi ka ainihin zan duk abin da ya dace da sunna shi kai to fa sai ta zama kuma lillahi rabbil alamin kayi ne saboda Allah ba dan ayabe ka ba ba dan abiya ma bukata kaza ba ba dan ka bata wa wani rai ba saboda Allah kai amma ka ce bari in yi tunda su ba sa so ransu ya baci riya ta shigo ciki bari in yi saboda in faranta wa na rai riya ta shigo ciki kai ko su yabe ka ko su zage ka oho dama ba kai dan su yabe ka ba ba kai dan su zage ka ba kai kai ne don Allah madaukakin sarki ka samu karkuwa ka samu shiga a wurin Allah wannan aya ita ce aya ta 162 a cikin suratul an'ami malai ya ce wan nusuku huna abinda ake nufi da annusuk anan huwa zabahu shine yanka taqarruban ilaihi jalla sha'anuhu domin neman kusanci zuwa ga Allah wanda yake al'amarin shi ya habaka malai yace unzur min hajil muslim ka duba littafin min hajil muslim na babban malami al-sheikh abubakar jabir al-jazairi daga shafi na 355 zuwa 356 to sai malan yace waqtalafa al-ulama'u fi hukmiha malaman musulunci sun yi sabani game da menene hukuncin layya shin layya dole ne ko ba dole ba
والذي يترجح من الأدلة المختلفة هو الوجوب. daga cikin dalilan da malamai suka yi sabani, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wasu suka ce dole ce, wasu suka ce ba dole bace. yace to amma mu abin da yafi karkatuwa gare mu daga cikin zantutukan da malamai suka yi tare da dalilai masu sabani, sai yace mu mun fi tabbata zuwa ga wajibci cewa dole ne kai layya sai dai in baka da hali. sharadin zamanta dole kenan, matukar kana da hali to dole ne kai ta. in ba ka ce mustahabi ce to shikenan, koda kana da hali baka yi ba babu laifi kenan. amma layya dole ce, wajiba ce, matukar kana da hali to lallai dole tilasta ga kai layya, in ba haka ba kai laifi. layya ta fi dabba hakika da kake yanka wa danka. mun fahimci wannan da kyau ko? wa ilaika akhi almuslim alahadith allati istadalla biha almujibuna. yace ya kai dan uwana musulmi, ga hadisan da ainihin malamai waɗanda suka tabbata akan cewa layya wajiba ce suka kafa hujja da su. al-awwal hadithin farko, an abi hurairata radiyallahu anhu qala. abu huraira, duk inda zaka ji an shiga an fita zai ga abu huraira din nan yana da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa abu huraira musuluncin nan kakaf shekara uku aka yi da shi da ƴan wasu watanni fa sai manzon Allah ya kwanta ya rasu. shi yasa ko da manzon Allah ya rasu, abu huraira ya fara kawo hadisai, sai wasu suka fara cewa abu huraira musuluncin nan ba a fara da kai ba, amma kafi kowa karatu ya aka yi. sai ya ce ƴan uwana mutanen Makka da mutanen Madina ƴan kasuwa ne, manoma ne, waɗannan gari ya waye mutanen Madina sai su tafi gonarsu su tafi lambunansu su je suna aiki, waɗannan kuma ƴan kasuwa ne mutanen Makka gari ya waye sai su tafi cin kasuwa, wannan na sai da manja, wannan man gyada, wannan na sai da kaza. ya ce abu huraira kuwa in ya samu loma guda yayi sai zo ya makale jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tun daga fitowar manzon Allah daga gida har sai manzon Allah ya koma, yana nan a dokin kofar manzon Allah idda manzon Allah ke shigowa masallaci. farko tukuna sai Abu Huraira ya fara da wace kafa manzon Allah zai shigo, wace addu'a zai yi, to kuma yana nan makale da shi. duk inda manzon Allah ya nimfasa Abu Huraira yana nan yana jin me aka ce. da zarar manzon Allah ya sa kafa zai koma gida, da wace kafa zai koma, me ya karanta da zai fita, yace ta ya zai Abu Huraira ba zai fi ku karatu ba. ko yanzu gwada ka gani da kai da dan dan nan naka, in dai ba gamdakatar akai ba ya fi ka hadda, ya fi ka hadisi, ya fi ka fiqh, ya fi ka larabci, in ma kai kana da shi balle a fika. in ku an same ka dama ga ta nan ta gina ne bata shiga ba, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alayka. mun fahimci wannan da kyau ko? saboda me gari ya waye sammakon farko ka tafi kasuwa, shi kuma ya tafi boko, azhar tayi kai lokacin nan ma kasuwa ta fara take maka, shi kuma lokacin zai tafi islamiya. da daddare ka gaji kana can kana bacci, yana can yana nazari. mun fahimci wannan da kyau ko? to haka matarka hantsi yayi ta tafi makaranta, kai kuma kana kasuwa. to dan haka duk wanda yafi ka makalewa ilimi, to babu mamaki dan ya sami ilimin kafin ya fiye da naka, tare da cewa ta iya yiwa kafin shi din nan kai ka dade a duniya. shi yasa dadewa a duniya ba hujja ce ta karatu ba, tun kafin a haife ku muke malanta. in ya zama sanda kuka je kuka koyi karatun, iya dan guntun karatu kuka koya, kuka yi nadin malanta, su kuma waɗannan suka zo suka ci gaba, yaushe ne ba za su yi overtaking naku ba? mun fahimci wannan da kyau ku? shi yasa kai karatu mai yawa kuma ka ci gaba in kai da yawa din. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. to Abu Huraira kenan, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. wata rana sai ya ce ya rasulullahi, ni da ka ganni kwakwalwata ba ta iya hadda, in na ji sai abin ya zube. abdullahi dan amr dan as shi ya iya rubutu da karatu, da ka faɗa sai ya rubuta. manzo Allah sai ya ce wa Abu Huraira ka cire mayafinka. Abu Huraira ya cire mayafin shi, manzo Allah ya addu'a a mayafin sai ya ce ka mayar jikinka. Abu Huraira ya ce tun daga wannan lokacin ban sake jin hadisi na manta ba. shi yasa babban malami ne na sunna, babban malami ne na hadisi. manzo Allah ya rasu sai mutane suka koma kasuwa, duk suka shantake, aka tarwatse daga masallaci, ba a raya shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. sai Abu Huraira ya shiga kasuwa ranan, yace ya ku ƴan kasuwa, ga gadan manzon Allah can ana rabawa a masallaci, kuna nan kuna ta kasuwanci? sai kowa ya rufe rumfa sai ya sheko da gudu ya taho masallaci. kafin ya zo masallaci, Abu Huraira ya zauna a kujera ya fara kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. sai ƴan kasuwa, ya Abu Huraira, ainal miras, ina gadan da kace ana rabawa? yace gashi annabi ya ce ai mu annabawa ba mu bar dinari ba, ba mu bar dirhami ba, karatu ne aka bari yace innamal ulama'u warasatul anbiya, malamai magada annabawa ne. Abinda malamai so gada kenan su ce muku Allah ya ce annabi ya ce, gashi gadan manzon Allah ne, ba ko taro a ciki da za a raba a ciki, amma hadisi ne gashi. Kowa jin jikin shi ya dauki ɗan buta ga mazai fitsari duk sai suka taro sai suka bar shi. To Abu Huraira kenan, Allah ya kara mishi yarda, shine yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace, man kana lahu sa'atan, wanda di yake da wadata, walam yudahi, yaqil layya, fala yaqrabanna musallana, kada ya sake ya kusanci filin idin muahir, a ce yau sallah babba kana da halin layyaka yi, manzo Allah ya ce ahir kaka sake ka kusanci filin idin mu. Wannan hadisi gashi mala ya ce rawahu Ahmad, al-imamu Ahmad ya ruwaito shi a cikin mujalladi na farko na al-musnad shafi na 221, wa ibn maja haka al-imamu ibn maja a lamba hadisi na 3123, والدار قطني دا الإمام الدار قطني أتكي مجلد نفرقنا ديو شافي نتري ديار دا 40 والحاكم دا الإمام الحاكم أتكي المستدرك مجلد نبيو شافي نتري أكو دا 40 دا كما عينهم مجلد نهو دينا المستدرك أشافي نتري بيو دا 30 وسنده حسن إسناد ونن حديثي إسنادي نيكا كاوا ميكوني تكاد دا جتكي دليلن دا كنونة شواي اللييئن wajiba ce, wa wajibu listidlal bihi, ta hanyar da za a bi a kafa hujja da wannan hadisi, annahu lamma naha man kana za sa'atin an qurbanil musalla idza lam yudhi, yayin da manzon Allah ya hana wanda ke da wadata yace kada ya kusanci filin idi matakar bai layyaba, dalla ala annahu qad taraka wajiban, wannan shi ya nuna akan cewa ashe wannan mutun ya bar wani abu ne da ke dole akan shi. فكأنه لا فائدة من التقرب إلى الله ما أترك هذا الواجب, سيذن كمر باب وانا أنفانيك نما يتفني من كسنك غا الله تهن يسلر إيدي تارد شوايا بوان شن وجب شن يلا ياك إيه إلا يا جماعة من فهي شوان إتسلر إيد من جهوكن شن تتنبا يتشي وواجب سنن ليا مكا جهوكن شن تتشي وواجب تو أكتشي إن هركنا دهال اللي يكئي karka sake ka kusanci filin idi, ashe wannan ya nuna dan ka bar wani wajibin ne aka ce, to tunda ka bar wannan wajibin, wannan ma da ka taho ba a buƙatar shi. Jama'a mun fahimci wannan ma'ana, wannan wajibin abin da yasa ka bar shi saboda ya shafi kuɗi, amma wannan wajibin da yake motsa jiki ne sai ka taho kai. Ma'ana duk mutumin da baya son ya bautawa Allah ta hanyar ya ibi dukiyar shi, tamkar bautawa Allah ta hanyar ainihin wato jikin shi, Allah bai da buƙatar ta kenan. Kamar ka ce za ka yi sallah, za ka yi azumi, amma ba za ka yi zakka ba, to gaya min ta wace hanya za ka samu shiga wurin Allah? Da sallah da azumi dai, tunda yake gangar jikinka za ka yi, za ka yi sallah dai za ka motsa jikinka, azumin kuma dama shikenan, in kana cin kwano uku a yini ya zama kwano ɗaya, kaga duk dabara ce wannan, dan kaga akwai yadda za ka samu sauƙin rayuwa ne. Amma zakka da yake kaga za ka ɗibi kuɗinka ne ka bayar sai ka ƙi, to layya da yake kuɗinka za ka ɗiba ka yi sai ka ƙi, sallah ku da yake motsa jikinka za ka yi sai ka tafi, to ba a buƙatar sallar taka. Asani dalili na biyu daga cikin dalilan da ke nuna cewa layya wajiba ce, an Jundub ibn Abdullahi al-Bajali, daga Jundub dan Abdullahi al-Bajali qala, Jundub yace shahidtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yawman nahari, na halarci wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar babbar sallah. Qala, Jundub yace sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra, wanda di ya san ya yanka dabban layyar shi kafin a zo ayi sallar idi, to ya sake samo wata dabbar daban ya yanka waccan bata yi ba. Wa man lam yadhbah, wanda bai riga ya yanka layyar shi ba, falyadhbah, to ya yanka a yanzu. To mahallin shahir kamar yadda zaka zo ka ji falyadhbah, ya yanka, ma'anar wannan umarni ne, umarni a cikin alqur'ani da sunna, in yazo ba abin da ke ratsar da shi daga ainihin wajabcin nan, to shikenan sai a bar shi da dumudumin shi akan cewa wajibi ne. Wal amru zahirun fil wujubi, yace wannan umarni da annabi yace falyadhbah, ya yanka, zahiri yana nuna ainihin wajabci da gayin layya. Walam yati ma yusrifuhu an zahirihi, ba a samu wani dalili ya zo wanda yake karkatar da wannan dalili daga zahirin shi na wajabci ba. Gashi sai a ƙasa sai malam yace, رواه البخاري كو wancan hadisi da muka karanta al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi lamba hadisi na 2562 wa Muslim da al-Imam Muslim a cikin lamba hadisi na 1960 wa Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na 7 shafi na 224 wa Ibn Majah al-Imam Ibn Majah ma ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na 3152 wa Tayalisi da al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi a cikin littafin shi al-Musnad ba Abu Dawud as-Sijistani wanda ka saba ji ba al-Tayalisi ألم بحديثي نقري ترى دتلاتين دشدا وأحمد الإمام أحمد أتكل لتافن شاء المسند مجلدي نهدو شافي نقري أكو دقوم شابيو دقوم شافي نقري أكو دقوم شا أكو وانا حديثي كينا واتا مغانا كما دمالا يتشي باب وانا دليلي ديزو وانا كي كركتد واتا مغانا دقا وجبتي سيتشي سوف يأتي الرد على أهم ما استدل به القائلون بسنية الأضحية yace ba da dade wannan ba in Allah ya so raddi cikakke zai zo dangane da ainihin hujjoji mafi muhimmanci ga waɗanda suke cewa yin layya sunna ce to za a zo ai raddin dalilan nasu mafi muhimmanci ma'ana dalilan su mafi ya ƙarfi masu cewa layya sunna ce abin da suke nufi da sunna anan kawwa farilla ma'ana suna nufi ba wajiba bace to masu cewa suna da wasu dalilai to dalilan sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke masu ƙarfi akwai masu rauni to mallan yace masu ƙarfin ana nan za a zo a rugurguje sun aka rugurguje masu ƙarfin ina masu raunin kuma sun tashi aiki sai yace fantazurhu kadan saurare mu kadan nan kadan sauraro wannan raddin yana zuwa insha Allah as-salisu yace dalili na uku daga cikin dalilan da ke nuna cewa layya wajiba ce an mikhnaf ibn sulaimin daga mikhnaf dan sulaimin أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم عرفة شوانا أينهم مخنف يا هل ارتورا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عند النبي كيم خطبا رانا عرفة رانا عرفة من ذا الله صلى الله عليه وسلم تنديك عرفة سوطي يتبع هوا سوطي من ذا الله يتبع ايكين هج تنديك الدنيا سمو ريازونا أمكة أجاهلية بشي كلا سنة ايكين هج ستني إلنا ما قزاوا in an zo tawafi maza su yi da rana tsirara haka ji shari'ar jahiliya haka tace shi yasa Allah ya mutunta mu jama'a duk wanda yasa guntun wando ya fito ya wulakanta kanshi yana rayuwa rayuwar jahiliya duk matar da ta sa mini jeans ko mini skirt ko wani ne ta fito tana yawo ta wulakanta kanta a jahiliya sai su fito tsirara da rana maza suna ainihin tawafi wai suna cewa rigar da ka je ka saba Allah tunda sun yarda duk rayuwar su gaba ɗaya saban Allah ce daga cuta sai shan giya sai yawan banza sai zina to wannan rigar to ka cire ta gefe guda sai ka kewaye ɗakin ka a ba tsirara dan kar ka je wa Allah da kazanta haka shari'ar jahiliya tace mata kuma da daddare su ma sai su yi suntir suna tawafi suna zikirin da suke yi talbiyar da suke yi shine al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu shine zikirin jahiliya shine talbiyar su wai al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu a yau farjinta sashi daga farjinta zai bayyana ko kuma dukan shi fama bada minhu amma abin da ya bayyana na daga farjinta sai tace fala uhilluhu Allah ya isa ban yadda wani ya gani ba to me yasa kike tsirara to talbiyar jahiliya kenan da musulunci yazo sai ya ce mace in za ta aikin hajji ko umra yadda hijabinta da jilbabinta yake ta rufe jikinta duk baki daya sai dai fuskarta haka kuma tafukan hannayenta in tana aikin hajji ba za ta rufe tafukan hannayenta da safar hannu ba kuma za ta ainihin rufe fuskarta ba sai dai in an zo inda taron maza ya dandazo to babu laifi za ta dan iya jan ainihin wato marufin fuskarta ta rufe fuskarta ta bari gurgudan iya idda za ta rinka ganin ainihin hanya abinda shari'ar musulunci ta ainihin wato shar'anta mata kenan maza kuma sai aka ce namiji shi kuma ya cire kayan shi baki daya sai ya ainihin sanya kwarjalle kamar zani kenan sannan da mayafi to wannan ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan hawan arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekarar da zai aikin haji aka yi shela jama'a suka taru aka cika Madina aka tafi shi yasa kaga wannan aikin hajin shikenan manzon Allah in baka yi irin shi ba to aiki ya same ka gyara baya kenan sunan wata kasuwa a mukiya gyara baya shekara 30 ka aikin haji sai ka ji daban yake da na manzon Allah to gyara baya ta hauka mun fahimci wannan tunda guda ɗaya annabi ya balle kace to ai na dan yi kwaikwayon wancan na 1990 kaza ne, a'a so ɗaya ne akai. Kuma yace khuzu anni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni domin ban san daga bana ko ba zan sake zuwa ba. Wannan aikin hajjin shine sukai. Wata rana sai wani bayahude ya zo ya tara Sayyidina Umar, yace ya Umar, akwai wata aya a cikin littafin ku inda mu ne sai mun yi mata maulidi saboda karamar da ke cikin ayar. Umar yace wata aya ce? Sai bayahudan yace al yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addinin ku, ni'imata ta tabbata, musulunci ne kadai addini. Yace Allah yace ya yadda da addinin da muke akai, yace mu ne wannan ranar da ayar ta sauka sai ta zama ranar maulidi, ranar biki. Sai Umar yace wallahi ka gani ku ma'ana yaushe wannan ainihin sura ta sauka, ai aya ta sauka. Sai na Umar ya ce ta sauka ne ranar Arafa, ranar Juma'a, domin ranar Juma'a annabi ya hau Arafa. Sai sa ka ga so da dama an aka ce za a hau Arafa ranar Juma'a kamar bana, za ga mutane suke marmaza, wasu sarakuna kuma sun canfanta sai su kauce saboda da'awar jahiliya ta shiga cikinsu. Akwai sarakuna da dama da shugabannin kasashe aka ce yau Arafa ta dace da Juma'a, ba za su je su hau ba. Me yasa? Wai saboda manzon Allah daga dawowar shi ya mutu, to su ma ka daga dawowar su mutu. Hadhihi aqida jahiliya, wannan aqida ce ta maguzanci. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ranar Juma'a, ranar Arafa, manzon Allah yana kan hanya daga Makka zuwa Madina ta sauka. Sayyidina Umar yace amma mu ba za mu yi mata wannan bikin ba, ba za mu yi mata maulidi ba, ba za mu dauke ta ana bikin shekara ba, saboda manzon Allah bai yi ba. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Wannan ya nuna ashe duk wani bikin shekara da za ku yi, duk wani maulidi da za ku yi, duk wani hafi kaza da za ku yi, kuna da nassi daga Allah ko daga manzon Allah to ku yi. Ba ku da nassi to kar ku kawo wasu ta'awilance, ku bari kawai. Bikin sabuwar shekara, bikin maulidin manzon Allah, bikin sidiwa ne, bikin shehiwa ne, duk hayaniya ne da bankaura, kwaikwayo ne ga addinin Kiristanci. Yasa in ka taɓa yi ka tuba sannan kar ka ƙara yi nan gaba. Ai kuwa karanta shurutu taubati a cikin ahlari, wa shurutu taubati yace me? An nadamu ala ma fata, nadama akan abin da ya gabata. Sai ka tuba kai nadama, ka shiga uku ka lalace duk jikin ka ya sanyi. Sannan wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbin, ko ka san hikimar da mai ahlari yake? Sai ce wan niyyatu alla ya'uda, bai ce ila dhanbi ba, bai kawo shi da alif da lam ba, balle ka ce ana son ka tuba ne ga wannan tsiyar da kai kawai. Sai ce ila dhanbin, duk wani saban Allah ma kakaf, ka tuba da sharadin ba za ka sake koma ba, dan cewa ya ila dhanbin, ka tuba akan ba ma wannan da kake yi a yanzu ba, kai wa shirin tuba da sharadin ma ba ka sake koma zuwa ga wani zunubin. Nawawi da yazo cikin littafin Shiryadus Salihin sai sharhin wannan magana ta mai ahlari, ma'ana to da zai zama kana shan giya ne, kana zina, kana caca, to mai ahlari ya ce maka ka tuba cewa baka sake koma zuwa ga dukkan zunubai. Sai ce to da mutum zai tuba daga laifi daya amma sauran kuma ya ki tuba fa, ko tuban shi yayi? Al-Imam An-Nawawi cikin Riyadus Salihin na farkon kitabu Tauba yace tuban shi yayi, ana nan ana bin shi bashin ya tuba daga sauran zunuba. Amma dai mai ahlari abin da ya kawo maka shine ka tuba daga dukkan zunubai. Don in ka tuba daga wannan, baka tuba daga wancan ba, to wai baka garantin wancan ba zai hallaka ka ba. Allah ya shiryar da mu. To shine ainihin malam sai ya kawo wannan hadisi cewa Mikhnaf yace ya halarci wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Annabi yana yin khutba a ranar Arafa. Kala daga cikin khutbar Annabi sai Annabi ya ce ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atira, atadruna mal atira, hadhihi allati yaquluna anha an-nasu rajabiyya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ne mutanen kowanne gida a kowace shekara su yi layya, sa'annan kuma su yi atira. To mece ce atira? sai yace atadruna mal atira, kun san al atira, hazihi allati yaqulu anha an-nasu rajabiyya, wannan dabba da ake yankawa mutane suke kiranta dabba kolayya ta watan azumin tsofaffi, saboda tun a jahiliya watan azumin tsofaffi watan Rajab ana girmama shi, ayi azumi ayi layya a cikin shi. Jama'a mun gane wannan, watan azumin tsofaffi tun a jahiliya suna girmama shi su yi ainihin azumin tsofaffin, sannan kuma a cikin shi din kuma su yi layya. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yazo sai tabbatar da su akan wannan ainihin atira, wannan dabba wadda ainihin ake yankawa ta watan azumin tsofaffi, ita ce yace duk shekara kowanne gida su yanka wannan dabba ta azumin tsofaffi, sa'annan kuma su yanka dabban layya lokacin yayi. To a kasa malam ya ainihin sharhi dangane da wannan kalma ta al-atira din, yace qala abu ubaidin fi gharib al-hadith, abu ubaidin al-qasim ibn sallam yana da littafi gharib al-hadith. Mun fahimci wannan, malami ne shi ga al-imam abu ishaq al-harbi mai littafin gharib al-hadith. To a cikin shi ma nashi gharib al-hadith din juz'i uku ne, haka sira-sira aka buga su. A cikin juz'in farko shafi na 195 yace hiya dhabihatun fi rajab, wannan rajabiyya din nan da ainihin mutane suke ce ta, manzo suke ce mata, manzo Allah ya kira ta da al-atira, yace ita ce dabba ko ragon da ake yankawa da watan azumin tsofaffi. Yataqarrabu biha ahlul jahiliya, mutanen jahiliya suna neman kusanci zuwa ga ainihin wato abinda suke neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar wannan yankan dabba. Summa jaa al-islamu, ana nan a wannan hali sai addinin musulunci yazo, fakana ala zalika, sai al'amarin ya kasance haka, manzo Allah haye umarni da yinta, hatta nusikha ba'du, har sai aka zo aka shafe ita wannan dabba da ake yankawa da watan azumin tsofaffi daga baya. Wanzur ta'alika, mala yace ka duba wannan ta'aliki da za a yi wanda yazo ainihin wato a rakami na 101, zamu zo mu karanta shi nan gaba insha Allah. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai kuma waccan ainihin a mas'ala ta 100 daidai ya fitar da wannan hadisi da muka gama karanta, da annabi yace ko wadanne mutan gida a kowace shekara su yi layya kuma su yi atira. To waye ruwaito hadisin? Yace rawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin mujalladi na 4 na al-Musnad shafi na 215, wa Ibn Majah da al-Imam Ibn Majah a lamba hadisi na 1125, wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud a lamba hadisi na 2788, wal Baghawi da al-Imam al-Baghawi a lamba hadisi na 1128, wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi a lamba hadisi na 1518, والنسائي ده الامام النسائي اتكن مجلدي نا 7 شافي نا 101 ده اينهن 67. ينزو جماعه دو wannan maraje ake kiran su a cikin ilimin hadisi, wato reference, ana hujjoji ne littafai ne ake gaya maka, amma hadisin hanya daya ce, ta yayiwa hadisi na da hanya daya, amma Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah su ruwaito su dissu shida, karka ce hadisin na da hanya shida kai ban kaura. A hadisin zai iya zama hanya daya ce, amma malaman duk sun ruwaito wannan hanyar daidai. To wannan hadisin gashi dai ka ji malamai kamar shida, Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, Baghawi, Tirmidhi, Nasa'i, dukkan su sun ruwaito shi ta hanya daya. Hanyar nan sai malamai yace wa fi sanadihi Abu Ramla, a cikin wannan hanya kwaya dayan da hadisin yake da ita akwai wani mutum mai suna Abu Ramla, wa huwa majhulun, majhuli ne, ba a san shi ba. Majhuli kala biyu ne a wurin malaman hadisi, in suka ce majhuli suka yi shuru, malamin da yake da ainihin wato almajiri daya aka taba jin bai aka taba jin shi ta wurin shi ta hanyar wani almajiri daya aka taba jin sunan wannan malamin, shi almajirin bai san halin malamin ba, bai fada ba, sannan sauran malamai ma basu sani ba, to sai a ce majhuli. To in an ce malamai basu san shi ba, ba malaman da kake rayuwa da su ba a yanzu, malamai ne da suka rayu tun fiye da shekara 1000, duk wani wanda ya ruwaito hadisi su suke da bakin magana akan shi, in suka ce sun san shi sun san shi, in suka ce ba su san shi ba ba su san shi ba. Ba wai malamin ka yanzu da ya jawo hadisi zai ce amma ni ban san wani ba, to waye malamin ka, waye shi tukuna, shi waye san shi balle ce bai san wani ba shi ma. Malamai ne manyan malamai irin su Imam Malik, irin su Imam Ahmad, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Darqutni, irin su Nasa'i, manya-manyan malamai ne, in suka bude baki suka ce ban san wani ba, to sai dai ayi Fatiha kuma. jama'a mun fahimci wannan da kyau ko, amma sai malam yace to kun ga da wannan hanya ce kadai, to da hadisin ya mutu, domin riwayar majhuli to marduda ce, abartun kudewa ce. To kashi na biyu na majhuli shine a samu almajirai biyu aka taba jin sunan shi a wurin su, su ma basu faɗi halin shi ba, to a wannan hali sai a ce ya zama mastur, to shi ma majhuli ne amma da dama-dama akan wancan. Amma in ɗalibin shi ɗaya ne aka taɓa jin sunan shi ta hanyar wannan ɗalibi, ɗalibin ya faɗi halin shi na gari ne, ko wani malami ya faɗi halin shi na gari ne, shikenan sai a karɓi hadisin shi, ko wani ya hukunta shi kai tsaye cewa mai rauni ne, ko ɗalibin shi da kanshi ya raunata abin shi, shikenan sai a ce wannan mutum ainihin mai rauni ne. Amma majhuli shi ne wanda yake ɗalibin shi ɗaya, ɗalibin bai faɗi halin shi ba, wani malami ma bai faɗi halin shi ba, sai a ce majhulul hali kenan, majhulul aini. To in sun takaita shi ne sai su faɗi wannan kalmar, sai su ce majhul. In ma almajiran shi biyu ba su faɗi halin shi ba, wani malami ma bai faɗi halin shi ba, sai a ce ya zama mastur, ko kuma a ce mishi majhulul hali. Sai ya ce to walil hadisi tariqun ukhra, wannan hadisi yana da wata hanyar daban, inda ahmada, a wurin imamu ahmad a cikin musnad mujalladi na 5 shafi na 76. To ita wannan hanyar ta biyu kuma wadda ahmad ya ruwaito ta, mala yace wa sanaduhu da'ifun, ita kuma wannan hanyar isnadin ta hanyar da tazo ita kuma mai rauni ce. To da yake hanyoyin kaga sun zo guda biyu, can majhuli, nan kuma da'ifi, sai malam yace li hadha hasanahu tirmidhi fi sunanihi, to saboda wannan dalilin sai tirmidhi ya ainihin kyautata wannan hadisi a cikin kitabus sunan, yace wannan hadisi ne mai kyau. Wa qawwahu al-hafiz, al-hafiz ibn hajar sai ya karfafa hadisin, yace hadisin yana da karfi, fil fath, a cikin fathul bari mujalladi na 10 shafi na 4, wanzur al-isaba, mala yace ka duba littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba mujalladi na 9 ainihin shafi na 151. Ala ayyi halin, wannan hadisi babu laifi game da isnadin shi, saboda waɗannan dalilai na cewa ya zo hanyoyi biyu. Amma wasu malamai kuma ba su iya tunkuɗa hadisin in sun dubi waccan hanya, ai majhuli ne aka samu, wannan hanya aka samu da'ifi. Irin waɗannan ko da sun haɗu sun kai iri biyar, za a ce a to waɗannan ba za su zama karɓaɓɓu ba, domin ba mu'tabarai ba ne, ba masu dama-dama ba ne, kowanne ɗaya daga cikinsu mai rauni ne, rauni mai zaman kanshi. To irinsu in sun haɗu ba za su yi abu ɗaya ba, balle ainihin wato a ce iyakar hanyoyi biyu ne kawai, kuma kowace na da illa wadda take ta kai ta kawo. Amma dai al-Imamu Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan, Ibn Hajarin kuma shi ma ya ainihin wato ƙarfafi wannan hadisi, a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani shi ma ya ainihin kyautata wannan hadisi, shi Ali Hasan Ali Abdulhamid, kasancewar wannan matsala da ta faru a cikin wannan isnadi, kun ga da ya zo shi sai ya ƙi faɗin ra'ayin shi, sai ya shuru kawai. Ma'ana in abin ya zama daidai to malaman nan ne suka dace, in ma ba daidai bane to su ne dai suka yi kuskure, shi dai ya kawo ya nuna maka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko, to wannan ainihin hadisi ya kawo shi ne don ya karfafi waccan matsala, domin za a iya yin itibari da wannan hadisi a yi shaida da shi, kasancewar ga waɗancan hadisai guda biyu da suka zo suke karfafa cewa layya wajiba ce. To shi tunda ya zo a ce ba yi da laifi da dama-dama akan shi, sai a ce karfafa su yake, amma ba shi ne hujja su kutun da guda akan wannan babin ba. Mun gane wannan da kyau jama'a. Sai malam ya ce wa hadha fihi al-amru bil wujubi, wannan ainihin hadisi kaga ya zo da umarni na wajibci akan layya. Amma al-atiratu, amma ita dabbar da ake yankawa a watan Rajab, fa hiya mansukha, ita an shafe hukuncinta. Wa naskhuha, to shafe hukuncinta din nan la yastalzimu naskhul udhiyya, baya lazimta kuma a shafe hukuncin layya. Ita dai wannan dabba an shafi hukuncinta, don haka sai ya ce fahiya baqiyatun alal asli, ita layya hukuncinta yana nan akan asalinta cewa wajiba ce. Jama'a mun fahimci wannan. Wato watan Rajab wata ne wanda yake kamar yadda na fara faɗi a ɗazu cewa abin girmamawa ne a jahiliya, da musulunci ya zo abin da aka samu kenan, wanda ya zo da ta hanya mai dama-dama wadda aka ga ya tabbatar game da yanka wannan dabba, daga baya aka shafe. To suna yin azumi a wannan wata, wannan azumi da suke yi to wannan shari'ar musulunci ta yi tsawa game da shi, har ma Ibn Majah ya ruwaito hadisi akan haka, ko da yake hadisin bai inganta ba, cewa annabi ya hana a yi azumi a watan azumin tsofaffi, amma hadisin bai inganta ba. Abubakar Siddiq ya shiga gidan shi sai ya samu iyalan shi suna yin wannan azumi na watan azumin tsofaffi da ake cewa, ya bincike suka ce azumin tsofaffi suke sai yasa su suka kariya yace ai wannan wata ne wanda yake ake girmama shi a jahiliya bai halatta a girmama shi a musulunci ba sayyidina umar idan watan azumin tsofaffi ya kama daukar bulala yake yawo yana yi yana duba duk wanda ya ga yana azumin tsofaffi sai ya buge shi sai ya sha ruwa tukuna sai ya kariya shi saboda abubuwa ne na jahiliya shi yasa azumin tsofaffi ta yin wannan ainihin azumi da wannan sura ko da wannan hukunci to bid'a ce makruhiya a cikin addinin musulunci amma in ka saba yin azumi ranar litinin ko ranar alhamis ko ka saba yin azumi guda uku ainihin a wata wato ranar 13 da 14 da 15 ko ka saba azumi irin azumin annabi dauda yau ka ci gobe ka sha ma'ana yau ka ci gobe kai azumi wannan babu laifi za ka yi a cikin watan rajab ko ba a watan rajab ba amma ka ce bari ka yi saboda wannan azumi ne na tsofaffi ko saboda falalar watan rajab to ka sani da cewa babu wani hadisi wanda ya zo wanda ya inganta dangane da falalar watan azumin na rajab manyan malamai sun tabbatar da wannan magana da nake faɗi daga cikin su akwai al-imamu Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin shi al-mawdu'atul kubra yace hadisan duk da suka zo suna bayani akan falalar azumin watan azumin tsofaffi hadisai ne da'ifai ba su inganta ba masu rauni ne da hadisan ƙarya don haka bai halatta a yi su ba haka nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya tabbatar da cewa waɗannan hadisai ba su inganta ba don haka ba shi cikin umarnin da addinin musulunci yayi yin azumi ainihin wato a wannan wata haka wasu abubuwa waɗanda aka shar'anta kamar sanya tozali a cikin watan azumin tsofaffi ko yin qiyamul layli ko kuma ainihin yin kunshi da wasu abubuwa da aka umarni akan su duk ba su zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan yin azumin tsofaffi da ake yi jama'a bid'a ce ta jahiliya wadda ta kashe sunna ta musulunci a cikin watanni gaba daya in ba watan ramadanu ba babu watan da manzon Allah ke faya yin azumi kamar watan sha'aban shine watan da Hausa ke cewa watan sallar tsofaffi watan da yake daga shi sai azumin diggari annabi ya fi yawaita azumin nafila a ciki amma kaga shedan sai ya canza abin sai ya dawo da wannan yawaita azumi ga ainihin watan da a ciki an tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ma yayin azumi a ciki sai aka dawo da ainihin watan da annabi yake yawaita azumi a ciki sai kuma aka nuna ainihin cewa wannan wata na sallar tsofaffi ce kaga ba a shar'anta azumin a ciki ba sannan na daga cikin abubuwa na rashin imani tsoho wanda shari'ar musulunci ta ce in ya kasa yin azumi saboda tsufa ta yafe mishi azumin sannan kuma a ɗibo wani wata guda a ce to baba wannan naku ne to kaga wannan an cuci wannan tsoho dan haka sai kaga tsoho ya ta karkare ya shanya wata uku yana azumi yayi azumin watan su yayi azumin sallar su yayi azumin diggari kuma manzo Allah bai taba yin haka ba a cikin shari'ar shi shi yasa bid'a ne jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kuma ku ji tsoron Allah in azumin watan azumin tsofaffi din na ya kama hudubobin juma'a da ake zuwa ana yi da waɗannan matattun hadisan a ji tsoron Allah a daina kuma abin da aka yi a da a tuba saboda waɗannan yaɗa waɗannan hadisan yana da hadari a cikin al'umma sai kaga duk irin wa'azozin da ake yi saboda an sha tsawon lokaci ana kafa mutane akan wannan duk irin waɗannan wa'azozin da ake na a faɗakar da mutane a wayar da kansu sai kaga baya ta'asiri ba ga limaman ba ba ga ainihin masu sauraron hudubobin ba mu dai abin da muke cewa shine ku ji tsoron Allah kamar yadda kuma Shehu Usman yake faɗi a littafin shi in ya tashi zai bayani akan bid'a yace ku ji tsoron Allah abin da nake gaya muku ku gyara yace ba so nake in tona asirinku ba yace in so nake in tona asirinku Allah ya tona asirina cewa akai ku gyara ku ji tsoron Allah ku ci gaba da limancin ku limanci ku Allah ya danka wato ku ci gaba da yi amma ku yi gyara akan limancin ku abin da yake ba daidai ba ku cire shi ku ci gaba da limancin ku hudu ba lallai sai kun dibo matattun hadisai ba ku dibo hadisai da Qur'ani ku zo ku yi mutane khutuba duran nan muke ji cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata khutubar ta juma'a in yazo sai ya karanta suratu qaf imam muslim ya ruwaito hadisin har ma sahabin yace wallahi ban haddace suratu qaf ba sai a bakin annabi garin karanta ta da yake wajen khutubar juma'a shi yasa da a ce liman zai zo ya innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu hayya gama khutubatul haja sai zo ya samu wata sura ta alqur'ani sai ya karanto koda wacce ce koda ara'aita allazi yukadhibu bid-din in ya gama shikenan a samu salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai liman ya zauna yayi hudu ba ta daya kenan in ya sake mikewa innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya khutbatul haja sai sake jawo wata ainihin wato sura ta alqur'ani kamar inna a'tainakal kawsar ko qul huwallahu ko idza jaa ko tabbat yada sai salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shikenan sai a tashi a tada sallah hudu ba ta yi da ijma'in malaman fiqh babu sabani akan wannan maganar to dan Allah da a jawo hadisan da yake ba daidai bane ko a je a kwafo hudu ba da za a zo ana karanta larabcin ba daidai ba ba gwamma a karanta surar qur'ani ba tunda dai wannan liman ne kuma ba zai iya karanta surar qur'ani ba in ba zai iya daidai ba ba wasali a je a fallo qur'ani a yi mishi photo start mana da wasalin shi ya zo ya rike in ya inna alhamdulillahi idza jaa nasrullahi wal fatah in ya jaa zauna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ya cikakken salati sai zauna shikenan yayi amma to in muka bi wannan tsarin wanda sunna tace don Allah wanda masallaci ne za a samu tangarda a ce ba za a samu liman ba kenan kun ga al'amari zai zanda sauki to addinin manzon Allah kenan komai nashi mai sauki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam a karkashin wannan maganar yanzu in sallar juma'a ta kama ku za ku yi abin ya zama mai sauki ito ina liman sai an tafi kasa waje dauko liman sai a ce wani kai ka iya karatun alqur'ani shikenan abinda muke so da kai sai ka rinka ainihin yi mana limancin juma'a a to ai ban iya hudu baba a to sai ka bi irin yadda sunna ta nuna na daga cikin abinda sunna ta nuna sai ka rinka karanta wata sura ta alqur'ani in aka samu ainihin khutbatul haja a hudu ba jama'a aka samu wasu surori ko sura ko wasu ayoyi ko aya ta alqur'ani aka samu salatin manzon Allah hudu ba ta hadu waɗannan abubuwa in baka iya yin wa'azi da larabci ba dole bane qur'ani bai isa wa'azi ba to ma manzo Allah ya rike qur'ani ya karanta alqur'ani ba ya isa ba ya isa in ka karanta musu ara'aita allazi yukadhibu bid-din ko alam tara kaifa ko qul huwa ko falaki ko nasi sai kai salati ga annabi cikakke sai ka zauna ka sake tashi ta biyu ka sake haka sai ka zauna sai ga an zauna lafiya amma ka je ka kwafo hudubar da yake ba kai kai ta ba ka kwafo ta daga al-khutab al-munbariya ne to ka zo to ba wasali a zo ya zama ba a sa wasali daidai to kaga kuma wata matsala kenan abun aibu ne wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abun aibu ne ana karanta khutba ba daidai ba kasabin wannan ko kin bin wannan ka'idar da muka faɗa sunna ta tabbatar sai ta tursasa wasu tunda ba za su iya yin hudubar ba to shikenan sai a ce wai ai hudba da yarabanci ko kuma ai hudba da turanci ko wani abu sahihiyar magana malamai suka ce matukar akai hudba ba da larabci ba wannan hudba ta baci in ko khutba ta baci sallar juma'a ta baci jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan hudubobin gargajiya da muka gada shekara 180 da wani abu da suka wuce waɗannan hudubobi matattun hudubobi ne sun mutu tare da masu su jama'a ba su da sauran aiki sai a dubi hudubar da ta dace da zamanin mu ayi mana amma a kasar Hausa abubuwan fana da yawa jama'a shi yasa in kace zaka yi wa'azi akan sunna aikin na da yawa a kasar Hausa fa sai ka rasa ina ne ba za a taba ba in aka ce baban kaliman ne to shikenan dama akwai littafin malam zai baka kai kokari ka iya fa ka san abin ne koyo ko gobe malam zai mutu to in ka iya shikenan kai kam gado ya tabbata akan ka malam na kaucewa sai ka dauko wannan hudu ba gata nan tun zamanin Shehu Usman ya rubuta wa manyan almajiran shi aka tura musu garuruwa to shikenan sai ga an miƙe ana karanta ta ba ruhi ba rai ayyuhannas uziikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla saboda Allah jama'a ha jama'a awa jama'a ce za kuke sa ƴan boko suke zagin musu ce musuluncin ma babu wayewar kai a ciki to dan Allah ina wayewar kai wannan makyarkata dan Allah shi kanshi bai jin abin da yake cewa kuma baya jin dadi Allah ya shiryar da to malam yace qala ibn al-asir al-imam ibn al-asir yace wal atiratu ita atira din nan dabbar da aka ce ana yankawa da watan rajab mansukhatun an shafi hukuncin ta jama'a kun ga yadda malaman hadisi suke bi kun ga akan fassara atira din nan yanzu gashi daga manyan malamai ya dauko wadanda suke da kamus na hadisi kun ga can a farko sai yace Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam a cikin Gharibul Hadith nan kuma sai yace qala ibn al-Asir shi kuma yana da littafi An-Nihayatu fi Gharibul Hadith wannan ne takaitaccen bayani akan littafin mujallabi biyar ne kamus ne na malaman hadisi wato malaman hadisi in suna karatun hadisi suka zo kan wata kalma sai su dubi wannan kalma annabi ya amfani da ita ne da larabci ga magari to shikenan sai su ce to za a iya duba dictionary kamus ga magari sai a duba common dictionary kawai sai a ga fassarar ta amma in suka ga cewa annabi ya amfani da ita ne da wata ma'ana sabanin yadda aka santa a ko ina to sai su ce to wannan kuma aiki ne na fassarar malaman da suka yi kamusu na hadisi al-imamu abu ishaq al-harbiyyi gharibul hadis abu ubaidin al-qasim ibn sallam yayi shine wannan al-imamu al-harwi al-imamu az-zamakhshari ya rubuta nashi al-fa'iq fi gharibul hadis mujalladi 4 ne sa'annan al-imamu ibn qutayba al-imamu tahawi a takaice kaji malamai biyar wadanda suka yi kamusu na hadisi shin in kace zaka karanta hadisi baka je ka koya a wurin waɗanda suka kware ba yaushe ba za a samu bankaura tare da kai ba sai a zo ana karanta kalma a hadisi sai a ce to a je a duba menene mai misbahul munir yace menene munjir yace menene kamusu yace a in aka karanta wata kalma yanzu kun ga wannan kalma in kuka duba annabi ya amfani da ita ne ba irin kalmar da suka saba ji ba don su suna ce mata rajadiyya ne sai annabi ya kira ta atira to kun ga garib kenan gharibul hadis ina ma'ana gharibul hadis ba wai bakon hadisi ba a kalma mai wahala wadda tazo a cikin hadisi kalmar da ba a saba jinta ba su kansu sahabbai ba su san atira ba dan haka sai annabi ya ce atadruna mal atira kun san atira sai ya ce wadda kuke ce mata rajabiyya to kaga ashe yanzu irin waɗannan kalmomin in ana neman ma'anar su ba za a je a duba dictionary ba karshen ta dictionary zai bayar da su in the literal meaning zai bayar da su da ma'anarsu ne na harshen larabci jama'a mun fahimci wannan sallah mecece sallah addu'a to yanzu kana karatun alqur'ani aka ce aqimus salata sai ka ce to as-salata eh to bari in duba kamus kana duba kamus sai ka ji sun ce addu'a shikenan to sai ka zo ka fassara a tsaye da addu'a kullun a rinka yin addu'a kenan haka Allah yake nufi ba haka Allah yake nufi ba sai ka je ka duba kamusul qur'an malamai ma sun rubuta wannan al-imamu damighani yana da littafi sunan shi kenan kamusul qur'an mujalladi guda ne sannan ga makhluf yayi shi ma ya sa mishi ainihin kamusul qur'an dan karami haka to saboda haka ya jama'a kowane ilimi mu bashi haƙin shi in ba haka ba bankaura za ta fada yanzu in kana yin physics ko chemistry to akwai kawamis nasu akwai dictionary nasu waɗanda da shi suke aiki injiniyoyi suna da nasu likitoci suna da nasu to haka addinin musulunci abin yake amma addinin musulunci kawai sai mutum ya hau malanta bai yi karatu ba shikenan duk matsala in ta taso sai ya ce kuma da ƙarfi wai zai biye maganinta madadin ya lallaba ya je ya koyo yaya al'amarin yake ya zauna lafiya a shikenan Imam Shafi'i karantawa yake yi sai kalma ta zo guda ɗaya sai ta rikide mishi kalma ce za ta iya zuwa guda ɗaya sai ka dauki cewa kalman nan kaza ce sai da ya fassara ta sai ya gane ya kuskure sai ya aje karatun ya rufe makarantar sai ya koma ya shiga daji ya je zauna tare da larabawan ƙauye masu ainihin zunzurutun larabci a bakin su sai da ya shekara 7 yana bin su tare suke kwana tare suke tashi tare suke yini su tafi kiwo tare yana jin yadda suke larabci yace dan ka zo in sake samun tuntuban harshe a larabci to ku kaga yadda al-Imam Shafi'i ya kware game da larabci yana aka ce kana yatakallamu bi jami'i lughati al-arab dukkan harshen larabawa al-Imam Shafi'i yana sarrafa shi saboda me saboda ya kware waka al-Imam Shafi'i a bakin shi wane mutum har ma sai da ya taka wa kanshi birki yake cewa walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu li yawma ash'ara min labidi yace wallahi ba dan yawan waka na rage wa malamai daraja ba yace da sai nafi labidu ibn al-asam waka a yau labidu ibn al-asam din nan wani mawaki ne wanda har manzon Allah sai da ya yabe shi yace kalma ta gaskiya da mawaki ya fadi tun a jahiliya ita ce kalmar da labidu yace ala kullu shay'in ma khala Allahu batilu duk abinda ba Allah ba to barna ne shirme ne manzo Allah ya bi wannan mawaki akan haka to Imam Shafi'i yace ba dan waka na rage girman malamai ba kullun malami waka kullun ka zauna kana waka kamar yadda kake karatun alqur'ani sai ta rage girman ka yace da sai yafi labidu din nan waka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma duk da haka Imam Shafi'i yana cikin rubutu a littafin shi sai ga yanko waka yana cikin ainihin wa'azi ne sai kaga waka wannan saboda kwarewar shi a cikin harshen Larabci domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma yakan ainihin rera waka in ta kama sallallahu alaihi wa alihi wasallama waccan aya da take cewa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu ba mu karantar da shi waka ba kuma waka bata dace gare shi ba wannan aya ba ta zo ne ta hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waka ba sai dai ta zo ne dan ta raddi ga mushrikai da suke cewa manzon Allah qur'anin da yazo da shi waka ce sai Allah yake cewa a'a wa ma allamnahu shi'ra mu ba mu sanar shi waka ba wa ma yanbaghi lahu kuma waka bata kamace shi ba a ce yadda qur'ani yake din nan a ce waka ne ai bai kamata ba dan haka yakan yi waka Imam al-Bukhari ya ruwaito daga ciki da dama sai da tuna Aisha an daura wata yarinya aure za a je a kai ta da daddare Aisha manzo Allah ya kira ta yake Aisha an dan tattali dan waka da za in an kai yarinyar take ka san ban iya waka ba bamu iya waka ba manzo Allah yake haba ko dan atainakum fahayyuna nuhayyikum walau ladhhabul ahmar ma halna biwadikum mun cika gidan da like mun cika gidan da kaza ko dan wannan ba sai ku yi ba mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana kaga yare da waka ana sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata ran yace dan uwanku da yake waka yana yabo na baya fadin ƙarya duk Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisin da wancan shine wa Abdullah ibn Rawaha yana yi manzon Allah waka yana cewa me yana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'rufun min al-fajr saqi'u ata aranal huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istafqalat bil mushrikin al mabaji'u yace manzon Allah yana cikin mu yana ainihin karanta littafin shi da daddare al-Qur'ani kenan